Asabar Litinin 2/10 na shekara 2017 za mu fara labarin wasannin namu na yau ne da kasar Spain a bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasannin mako na 7. A ranar Juma'a ta gabata 29 ga watan Satumba na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta tashi 3-3 tsakanin ta da Girona sai ranar Asabar. Inda kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona suka tashi 2-1 da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da ta doke Getafe da kwallo 2-1. Sevilla ko ta samu nasara kan Malaga ne da kwallo 2 da Neymar sai Levante ta ja kashi a hannun Alaves da kwallo 2 da babu. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Leganes sun tashi Rangers babu ci tsakanin su da Atletico Madrid. A jiya Lahadi kuwa daya ga watan October na shekara 2017 din kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad sun tashi 4-4 tsakanin su da Real Betis sai Barcelona ta doke Las Palmas da kwallo 3 da Neymar. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Valencia ta samu nasara ne akan Atletico Bilbao da kwallo 3 da Neymar sai Villarreal ta doke Eibar da kwallo 1 mai ban kaushi. Real Madrid ta casa Espanyol da kwallo 2 da Neymar. A yanzu haka ne Barcelona take jan ragaman teburin da maki 21 sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla take bi da ita da maki 16. Valencia ko ta mataki na uku ne da maki 15. Daga kasar Spain sai mu komo kasar Ingila inda nan ma aka fafata a gasar Premier League din mako na 7 a wasannin shekara ta 2017 zuwa 2018 ranar da ranar Asabar ta gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta doke kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da kwallo 4 da babu. AFC Bournemouth ta kai sulhunta su 0-0 tsakanin su da Leicester City. West Ham United ko ta doke Swansea City da kwallo 1 mai ban haushi. Stoke City da ta doke Southampton da kwallo 2-1. West Bromwich sun tashi 2-2 tsakanin su da Watford. Sai Crystal Palace da Chelsea ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallo 1 mai ban haushi. Huddersfield Pilsen ko ba ta dadi ba inda Tottenham ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 4 da babu. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta doke Brighton and Hove da kwallo 2 da Neymar. Everton ta sha kashi a hannun Burnley a gidanta da kwallo 1 mai ban haushi. Newcastle United ita da Liverpool sun tashi 1-1 tsakanin su da Liverpool din a wasan mako na 7 din. Inda yanzu haka Manchester City take jan ragaman teburin da maki 19 da kwallo 21. Manchester United tana biye mata da ita ma maki 19 ita kuma kwallo 21. Ita Manchester City tana da kwallo 22, Manchester United tana da kwallo 21 inda kowace su aka samu kwallo 2. Tottenham tana mataki na 3 da maki 14. Daga nan kuma sai bangaren Bundesliga na kasar Jamus shi ma na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 7 ranar Juma'a a Schalke 04 ta tashi 1-1 tsakanin ta da Bayern Leverkusen. Ranar Asabar kuwa FC Augsburg ne suka sha kashi a hannun Borussia Dortmund da kwallo 2-1. Ita kuwa Borussia Mönchengladbach ta doke Hannover 96 da kwallo 2-1 sai Wolfsburg ta suka tashi 1-1 tsakanin ta da Mainz 05. Eintracht Frankfurt ko sun doki kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ne da kwallo 2-1 sai Hamburg suka sulhunta 0-0 da Werder Bremen. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta SC Frankfurt suka doki Hoffenheim da kwallo 3-2 sai Hertha Berlin suka tashi 2-2 da Bayern Munich. Köln ko ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jan ragaman teburin da maki 19 a mataki na 1, Bayern Munich tana mataki na 2 da maki 14. Daga nan kuma sai kasar Faransa inda a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Monaco a bangaren Ligue 1 na kasar Faransa ta tashi 1-1 tsakanin ta da Montpellier. Sai ranar Asabar PSG ta lallasa Bordeaux da kwallo 6 da Neymar. Rennes kuwa ta sha kashi a hannun Caen da kwallo 1 mai ban haushi. Sai Mantes ta doke kungiyar kwallon kafa ta Mainz da kwallo 1 mai ban haushi. Dijon kuwa sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Strasbourg. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Guingamp ta samu nasara ta tashi 1-1 tsakanin da Toulouse. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Troyes ne ta samu nasara kan Saint-Étienne da kwallo 2-0 sai Anga SCO ta tashi 3-3 tsakanin ta da Lyon. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun Olympiacos Marseille da kwallo 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta PSG din da take jan ragaman teburin a yanzu haka da maki 22 a wasanni na 8. Monaco kuwa tana mataki na 2 ne da maki 19. Za mu karkara shirin namu na labarin na yau ne bangaren hada-hadan yan wasan kwallon kafa na duniya a shirye-shiryen da kungiyoyi suke yi don ganin sun gyara kungiyarsu a watan Janairu na shekara 2018 da zaran an bude gasar saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya. Kungiyar kwallon kafa ta Everton a yanzu tana zarocin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai suna Andy Cole ɗan shekara 20 akan kuɗi fam miliyan 20. AC Milan ta yunkura wajen ganin ta dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Sanchez din shekara 28 da zaran an bude hada-hadan a watan Janairu. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta dukufa ne wajen ganin ta mallaki dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda yake wajen Aro Johnston din shekara 24 yayin da shi kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dan kasar gabon Emrik Aubameyang yace baya tunanin zai sake buga league din kasar Jamus wato Bundesliga bayan kammala wannan gasan. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da na England da Real Madrid da Chelsea suna zuwa cikin dan wasan daga karshe. Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Zlatan Ibrahimovic ya ce ko kusa baya gaggawan dawowa fili sai ya samu lafiyan kafarsa. Hutun lafiya.